الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 18 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 6 ga watan 3 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Qahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Qahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Na mutum da ya ga wasu kayan haka da yana so siya, sai ya je wajen banki wanda an kita banki sana.
Wai menene hukuncin? Misali, banki ce ita ba za ta baka bashin kuɗi ba na ka je ka sayi abin da kake so, baci wanda yake babu ruwa a ciki, sai dai ka je ka kawo kayan sayarwa, ita ta yi ciniki tsakaninta da mai kaya. Misali, in ta saya a jika 300, to kai kuma za ta baka wannan kaya ta sayar maka da shi a jika 320 ko da 30 ko da 40 ko da 50. Misali, shi ne kake ni.
Amma mutum shi zai je ya ciniki.
Kai za ka yi ciniki, amma in jika 300 ka saya, ai ba a jika 300 ba banki za ta baka bashi. Ita in ta baka jika 300 ka je ka ba mai kaya, misali wannan a jika 350 misali, ita kai za ka biya ta, za ta rinka cirewa a cikin albashinka. Wannan riba ce, ai bashi ne aka baka na ka saya abu. Wai maimakon kasancewar a ramta ma kuɗi fi sabilillahi ba tare da an dora ma daidai da dala, misali sai a ramta maka miliyan ɗaya na cewa ka je ka sayi wani fili, to ba za a yi haka ba, sai dai ka je kai da kanka za ka yi wuci giyar filin. Idan ka kawo wannan fili, mai fili ya sayar maka, wasu bankunan su za su yi ciniki da mai filin, wannan kuma shi wanda yake buƙatar filin za su yi ciniki. Idan kuka yi ciniki ya saida maka miliyan ɗaya, banki sai ta ɗauki miliyan ɗaya ta baka ka ba wannan mai kayan, sannan wannan fili ita kuma miliyan ɗaya da ta ranta maka za ta dora maka ko jika 100 ko jika 200 ta ringa cirewa sana a cikin albashinka. Bashi da ruwa ne, baya halatta. Ita wannan banki kar ku ƙara kiranta da sunan bankin musulunci, ba bankin musulunci ba ce. An gane ko? Anguli ce da kan zaguwa, kamar yadda Hausawa suke faɗa. Ta ɗauki sunan musulunci ne, amma ba bankin musulunci ba ce. Tsarin ta tsari ne wanda yake na sauran bankuna waɗanda suke na Yahudu, ba tsarin musulunci ba ne. Don haka wani nau'i ne na yaudara. Na'am. Na'am, alo.
Ana sallah sai ga sau, ana sau da ya wanda sau yana yi mai mutane sun yi baya kwara ce. Sai wani yanzu mai cewa da Allah ku ƙara ku kusawa, to wannan magana da ya mutu shi su kai su ne ne ma'ana kama wannan shi da kuma su kai kuma magana ne cikin sallah.
Wai kamar misali, kana cikin sallah, jama'a ce suna cikin sallah ba su daidaita sahu ba, sun yi baya su kuma abin da ya kamata a ce sun yi gaba sun daidaita sahu. Yi musu magana cewa su daidaita sahunsu laifi ne ko ba laifi ba ne, wannan ba laifi ba ne kuma yana daga cikin umarni da kyakkyawan aiki, kuma wannan sauraron magana da aka musu suka ji wannan ba laifi ba ne, shi iya abin da aka hana mai sallah yin magana, amma jin wani zance wannan ba matsala ba ne. Wanda kar mu manta ya gabata a cikin darasinmu na Sahihul Bukhari, Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, ta aika wata yarinya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace mata in kin iske yana sallah ki masa sallama, in kin yi masa sallama ki ce ni na aiko ki kaza, in ya ce ya miki nunin ki tsaya ki tsaya, in ya ce ki tafi ki tafi. Kuma wanda ga hadisi hado a cikin salatul kusu, wanda Asma'u diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda, ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tarar da ana sallah sallaci, sai take tambaya take magana ga Aisha, Aisha tana cikin sallah, take cewa me ya faru? Aisha sai take mata nuni cewa ta kalli sama, ta kalli sama sai take cewa rana ce ta dishe. Aisha tana magana, ita Asma'u tana yi mata magana. Lalle shi ma mai sallah magana wannan shi ba matsala ba ne, kuma shi ya ɗan yi shiru ya saurari maganar ya ci gaba da wannan ba matsala ba ne. Mutum yana sallah ka gaba ka iya jiran shi, sai ka iya ce masa to in wane ya zo ka ce masa kaza ni na tafi. Walantana abin da yake da alaka da gyaran sallah cewa ku daidaita sahunku ku gyara nan ba matsala ba ne. Na'am.
Ana mutum da yake da mutum kuma suna da kamar kwana biyu na tuka. Duk kwanan da ya yi bulabu kuma da ya dawo ya ci gaba kwanan nan ɗaya kuma ya yi wata samun da ya yi yanayi.
To misali idan mutum yana kwana biyu ya yi kwana ɗaya a ɗakin ɗaya sai bulaburu ya kama shi, idan ya dawo bai ya halatta ya yi gaba sai ya cike mata kwananta ɗaya. Wannan shine ka'ida kuma shine adalci game da kwana, wannan rabin kwana kenan. In kai kwana ɗaya bulaguro ya kama ka, idan ka dawo sai ka cike wannan ɗaya sannan kai gaba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun tsaya ƙarshen gabar da malam ke faɗa, ke cewa wa nu'minu bi ashirati sa'a min khuruji dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryam alayhi salam min as-samaa wa nu'minu bi khuruji ash-shamsi min maghribiha wa khuruji dabbati al-ardi min mawdi'iha. Wato kamar yadda bayani ya gabata, malam na faɗa cewa wa nu'minu bi ashirati sa'a, malam ke cewa muna imani muna gaskatawa game da alamomi na alkiyama, wanda imani da alamomin alkiyama yana ƙarƙashin imani da yinin ƙarshe shine yinin alkiyama, domin gasgata alkiyama baya tabbata sai ka gasgata duk wasu alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa kafin alkiyama al'amurra kaza za su bayyana. Su kuma alamomin alkiyama sun kasu kashi biyu, kamar yadda malamai suka kasa su a ƙarƙashin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyi na Alƙur'ani. Akwai al'alamatus sughra, sannan akwai al'alamatul kubra. Akwai alamomi na tashin alkiyama waɗanda suke ƙanƙana, wanda waɗannan alamomi a kaɗan sun haura sama da 50, kamar yadda akwai littafi wanda yake ingantacce wanda ke bayani game da alamomin alkiyama. A nan kowace alama da dalilin da ya tabbatar da ita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akalla kankanan alamomin wato sun fi 50 wanda idan ka dauka nan kusa cikin hadisin Jibril alaihi salam lokacin da yazo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi manzon Allah ya zana masa kadan daga cikin alamomin alkiyama a cikin hadisin sai da ya zana masa alamomin a lokacin da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da alkiyama cewa yaushe ne za ta wakana da yace fa akhbirni anisa ba ni labari game da alkiyama yaushe za ta kasance alama almas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il manzon Allah yace masa wanda ake ma tambaya game da alkiyama yaushe ce bi zaman to ba mafi sani game da shi wanda yake tambayar ma'ana shi wanda ake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai fi Jibrilu sanin ita alkiyama inda shi Jibrilu alaihi salam shine daga cikin bayi waɗanda suke ababen kusantarwa ga fadar Ubangiji don haka Ubangiji ta'ala ya zaɓe shi daga cikin mala'iku ya masa laƙabin al'amin amintacce a wajen kai wahayi zuwa ga manzanni domin duk wani saƙo Jibrilu alaihi salam shi yake isowa da shi ga manzannin Allah don haka manzon Allah ya ce masa wanda ake masa tambaya game da alkiyama to ai bai zamanto ba mafi sani game da shi mai tambayar a lokacin nan Jibrilu alaihi salam sai ya ce to fa akhbirni ana amaratiha ya ce ba ni labari game da alamomin alkiyama bani labari game da alamominta ma'ana alamomin da in na gani zan tabbatar da cewa alkiyama ta kusanta maza Allah ya ce masa antali da la'amatu rabbataha maza Allah ya ce alama daga cikin alamomin alkiyama maza Allah ya ce baiwa za ta haifi uwar gijiyarta dangane da ita wannan jumla malamai sun yi bayani da dama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake nihi da wannan jumla da yace baiwa za ta haifi uwar gijiyarta daga cikin maganganun malamai magana mafi kusa shine rashin da'a na ƴaƴa ga mahaifa wato a ƙarshen duniya alama ce daga cikin alamomin alkiyama ma'ana galibin ƴaƴa zaka ga cewa ba sa da'a ga mahaifansu kamar yadda a yau in ka dauka abu ne wanda yake ruwan dare ga duniya sai dai wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kai sannan sai ya ce wa antara al-kufata al-qurata al-alata ri'a sha'i yatafawaluna fi dunya manzo Allah ya ce masa wa antara al-kufata al-qura yace zaka ga wato jama'a mutane waɗanda suke marasa takalma al-qura waɗanda suke tsiraitattu wanda tufafin sawa ma ba su da shi ma'ana ya musu karanci ri'a ash-sha'i makiyayen dabobi ya tabawaluna fil bunyan zaka ga suna alfahari da juna a wajen tsawaita gini wannan alama ce daga cikin alamomi na alkiyama amma waɗannan alamomi ne waɗanda suke kankana wanda alamomin kankana kamar yadda muka yi bayani suna da dama to anan malam sai ya zano mana wato daga cikin manya-manyan alamominta wanda waɗannan manyan alamomi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wani hadisi manzon Allah ya tabbatar mana cewa manyan alamomi ne guda goma wanda suna gab da tashin alkiyama kamar yadda hadisin Huzaifa ibnu Asid Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya iso gare mu wa nahnu natadhakaru sa'a a lokacin nan muna muzakara muna ambata ma juna al'amari na alkiyama muna muzakara muna tattaunawa game da al'amarin alkiyama faqal manzon Allah sai ya ce ma tazkurun yace menene kuke tattaunawa sai muka ce da shi nazkuru sa'a ai alkiyama ce muke tattaunawa game da al'amarinta faqala sai manzon Allah ya ce da mu inna halan taquma hatta tura ashru ayat. Maza Allah yace alkiyama wato ba za ta tabbata ba, maza Allah yace sai an ga wato ayoyi guda goma, ma'ana wasu manyan alamomi guda goma. Farko maza Allah sai yace ad-dukhan, wato wani hayaki wanda zai zo ya mamaye duniya gaba dayanta, wanda ita wannan alama naski na Al-Qur'ani ya tabbatar da ita. Don haka sura ta musamman ke akwai suratul dukhan, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa fartaqibi yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadha azabun alim. Ubangiji ta'ala yake cewa fartaqib ijran, fartaqibi yawma ta'ati as-sama'u, ijiran yinin da sama take zawwa bi dukhanin mubin, da wani hayaki wanda yake mabayyani. Yaghshan nas, wannan hayaki zai lullubi jama'a gaba daya duk duniya. Ubangiji ta'ala yace haza azabun alim, wannan wata azaba ce ta musamman ma'abuciyar radadi daga gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Tare da cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullah ibn Mas'ud so san tafi akan wannan alama, tuni ma ta riga ta bayyana wannan hayaki lokacin da Allah ya damki kafiran Qurayshawa da shekaru na fari, wanda ya kai saboda tsabar yunwa idan mutum ya daga kansa sama sai ya ga wani hayaki yana tashi, alhali ba hayaki bane, tsabar yunwa ce. To amma dai kamar yanda wannan hadisi yana tabbatar da cewa hayaki ne na musamman wanda zai zo a ƙarshen duniya, wanda alama ce daga cikin alamomin alkiyama. Da haka manzon Allah ya zana a farko ya ce ad-dukhan, ya ce wani hayaki na musamman. Abu na biyu sai ya ce wad-dajjal, manzon Allah ya ce da dajjal, wanda a Hausa ake cewa dujjal, amma yanda yake a Larabci shi ne dajjal. Shi lafazin dajjal kamar yanda bayani ya gabata an ciro shi ne daga ad-dajjal. Idan aka ce ad-dajjal bi ma'ana al-kadhib, ƙarya kenan. In aka ce dajilun, makaryaci, dajjalun, tacaccen makaryaci, wanda farko zai yi da'awar annubuwa, zai yi da'awar cewa annabi ne, tafiya ta yi tafiya kuma sai yi da'awar uluhiyya cewa ai shi Ubangiji ne, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani mai gamsarwa game da ad-dajjal da sifofinsa gaba daya, kuma yana daga cikin ayyan Adam, wanda babbar fitina ce wadda babu wata fitina sama da ita, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tunda Allah ya halicci duniya har zuwa kiyama, babu wata fitina mafi girma sama da fitina ta al-masihud dajjal. Don haka manzon Allah ya ce alƙawari Allah ya ɗauka kowane annabi daga cikin annabawa face sai ya tsawatar da mutanensa, ya galgade su game da fitina ta al-masihud dajjal cewa su yi ta kansu, har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya sunnanta mana, ko mu ce ya wajabta mana neman tsari game da fitina ta al-masihud dajjal a cikin sallolin mu na farilla a ƙarshen tahiyya. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari lalle shi dajjal zai bayyana a ƙarshen duniya, wanda alama ce daga cikin alamomin alkiyama, wanda idan ya bayyana kwana 40 ne zai yi a doron ƙasa, idan ya kullo ya shigo duniya kwana 40 ne zai yi, yanzu yana dafe zai kullo ya shigo, idan ya bayyana kwana 40 zai yi. A cikin waɗannan kwanukan nasa 40 manzon Allah ya ce wani yinin ya ce tamkar shekara yake, yininsa na farko kenan tamkar shekara wata 12. A lokacin nan wani sahabi ya ce to ya Rasulullahi yaya za mu yi da sallolinmu na lokaci 5? Manzo Allah ya ce ku kaddara musu lokaci kawai, yini ɗaya ne amma zaman wata 12 yake. Manzo Allah ya ce sai dai ku kaddara lokaci kawai. Wannan shine dalilin da yake nuna irin bangare daga cikin bangarorin duniya wanda in rana ta hudu sai ta yi wata 6 kafin ta fada, to wannan su ma kawai lissafin lokaci za su ringa yi. Kowace sallah a kaddara mata lokaci daga sallah kaza zuwa lokaci sallah kaza kenan, gurgurdan lokaci kaza ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbansa ya ce a wannan yini wanda yake tamkar shekara, manzon Allah ya ce sallah kawai ku kaddara mata lokaci, wani yinin manzon Allah yace tamkar wata yake, wani yinin kuma tamkar sati, sauran kwanukan kuma tamkar sauran yini ne wanda yake na duniya, wanda idan ya bayyana kamar yadda bayani ya gabata, duk duniya ko ina sai ya zagaye, ko ina sai ya je, kowane gari sai ya saka kafarsa in banda Makka da Madina, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, domin Makka da Madina akwai mala'ikun Allah suna gado kowace kofa daga cikin kofofinsu, daga yatin karin Makka da Madina mala'ikun Allah za su kore shi da guduma, ba za su bar shi ya shiga ba. Wanda idan ya bayyana zai zo da zage zagensa su ne Yahudawan Asbahan 70,000, manzon Allah ya ce suna biye da bayansa. Manzon Allah ya ce kuma a damar shi akwai wutar shi, a hagunkinsa akwai aljannar shi. Manzon Allah ya ce wutar shi aljanna ce, aljanna shi ko wuta ce. Manzon Allah ya ce zai umarci sama cewa ta yi ruwa ta yi, ya ce kasa ta fito da tsirrai kai tsaye ta fitar da shi. Matacce zai ringa zai kashe mutum take yanke kuma ya raye da shi, ya ce kasa ta watsu duk abin da yake cikinta na gwalagwalai, zinari da diamond da sauransu gaba ɗaya ta watsu. Don haka babbar fitina ce sai wanda Allah ya kare, Allah ya kare mu. Sannan na daga cikin sifofinsa manzon Allah ya ce ido ɗaya gare shi, an gane ko idan shi na dama a shahi yake, ido ɗaya tak gare shi na hagu. Kuma shi kanshi idan manzon Allah ya ce tamkar kwayar inabi ce wanda ta motsi kinan ruwan ya tsiyaye, kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar, sai ce wa innal masiha dajjala a'warul aini liyumna ka'anna ainahu inabatun qafiya. Manzon Allah ya ce lalle ubangijinku laysa bi a'war, wato ba mai ido ɗaya bane, ubangiji ta'ala yana da idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa. Mun fahimci ma'anar ido amma mun jahilci kaifiya da hakikanin yanda idanun ubangiji subhanahu wata'ala suke, shi kadai ya san yanda idansa yake, kamar yanda ya ce mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan haka manzo Allah ya ce inna rabbakum laysa bi a'war, lalle ubangijinku ba mai ido ɗaya bane. Sai ce wa inna al-masiha ad-dajjala, lalle tacaccen makaryaci ad-dajjal, manzo Allah ya ce a awarul aini al-yumna, idan shi na dama manzo Allah ya ce makahu. Sai ya ce ka anna ainahu inabatun qafiya, ka ce idansa manzo Allah ya ce wato kwayar inabi ce wadda ta motsi kenan ruwan ya tsiyaye. A wata riwaya manzo Allah yake faɗa yana cewa tsakanin idanun nasa an rubuta kafun fa'un ra'un, an gane ko shine kafara, an gane ko kuma a wata riwaya cewa an rubuta tsakanin idanunsa wato kafiru. Manzo Allah ya ce duk mumini da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba idan ya gani zai karanta, amma munafiki da kafiri sun yi kaɗan su karanta, ba za su iya gane wannan fitina tashi. Don haka shi ne anan manzon Allah ya zano alama ta uku. Manzon Allah sai ya ce wa dabba, wato da wata dabba wadda ita ma za ta kullo a ƙarshen duniya, wanda za ta ringa ma mutane zance, sannan kuma ita wannan dabba za ta ringa ma jama'a alamomi ta bambanta tsakanin muminai da kafirai, kowanne tana masa alama a fuska. To ita wannan dabba yanda kaifiyar hakikanin yanda sifarta take, wannan shi ma sai dai a maida ma Allah subhanahu wa ta'ala. Maza Allah dai ya bada labari kamar yanda nassi ne na Al-Qur'ani ya tabbatar cewa akwai wata dabba da za ta fito, ita ce suke kiranta da suna cewa jassasa. A takaice dai dabbatul ardi ake kiranta kamar yanda Ubangiji ta'ala ya kiraye ta da wannan suna, da ya ce wa idza waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. To ita wannan dabba idan ta zo kenan za ta bambanta tsakanin muminai da kafirai, kowa sai ta masa alama, kuma tana ma jama'a magana anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sannan alama ta hudu manzo Allah ya ce wa dudu ush-shamsi min maghribiha, da hudowar rana daga mafadarta, maimakon a yanzu rana tana hudowa daga gabas tana yin yamma ta fada, to idan alkiyama ta kusanta rana daga yamma za ta ringa huduwa tana gabas wanda shi ma wannan nassi ne na alqur'ani ya tabbatar hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntaziru yawma ya'ti ba'du ayati rabbika shine huduwar rana daga yamma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi wannan bayani sai ya karanto wannan aya sannan ita wannan rana in ta fara huduwa daga yamma to duk wanda yayi imani a wannan lokaci Ubangiji ta'ala ba zai karbi imaninsa ba duk wani wanda ke aikata aiki na asha idan ya tuba a wannan lokaci Ubangiji ta'ala baya karban tubansa wanda ita ma alama ce kenan daga cikin alamomin ita ce alama ta hudu alama ta biyar shine sai ya ce wani zuli Isa ibn Maryam manzo Allah ya ce da saukowar Isa dan Maryam alaihi salam annabi Isa alaihi salam sai dawo kamar yanda nassi na alqur'ani ya tabbatar da haka wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wannan aya tana tabbatar da dawowar annabi Isa alaihi salam ubangiji ta'ala yace babu daga cikin mazawalin tafi illa la yu'minanna bihi faci sai sun yi imani da annabi Isa qabla mautihi gabanin mutuwarsa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida a ranar kiyama kuma zai zamanto mai shaida a kansu an gane ko a wani lokaci ne za su yi imani da shi kin shine lokacin da annabi Isa alaihi salam zai dawo za su tabbatar da cewa annabin Allah ne ba dan Allah bane me yasa saboda zai yake su kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin sahihul bukhari riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa manzo Allah yace la yushikanna an yanzila fiikum ibnu maryam haka mana adila manzo Allah yace lalle ne ya kusanta Isa dan Maryam alaihi salam ya sauko a cikin yana matsayin alkali wanda yake mai tsantsar adalci manzo Allah yace fa yaksiru sadiba duk wata kurwa annabi Isa alaihi salam sai ya rubuta ta duk wata kurwa idan aka ce as-salim shine kurwa kenan kamar irin ta ɗan mushin wanda suke yin ta gicce na cewa annabi Isa ne alaihi salam wai aka tsire shi kamar yanda suke da awar haka ubangiji ta'ala ya karyatar da su da nassi na alqur'ani wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm alqiyamati yakunu alayhim shahida to duk wata kurwa da ka sani annabi Isa alayhi salam idan ya dawo sai ya rubuta ta da wadda take ta ɗan mushin da wadda ba ta ɗan mushin kin ba gaba ɗaya duk wani salib annabi Isa sai ya kare da shi sannan sai yace wa yaqtulu da khinzira manzo Allah yace kuma zai kashe aladu duk wani aladi annabi Isa sai ya kashe shi wa yaqul jizya sannan kuma zai sarrafa da jizya shine karo ba maganar cewa ka bada jizya ɗayan biyu ne ko ka musulunta ko kuma jinin kai kai kasa ba maganar a amshi jizya kawai iya abinda annabi Isa zai karba shine musulunci in ka musulunta ka samu lafiya amma in baka musulunta ba maganar kai wani yahudanci ko ni kristanci ko abin da ya kama da haka sannan waye fi zulmalu hatta la yakbaluhu ahad manzo Allah yace dukiya za ta farara a cikin jama'a ta yawaita ko ina dukiya ce hatta ta an gane ko manzo Allah yace hatta la yakbaluhu ahad har sai an kai daidai da mutum daya ba zai karbi ba dukiya mutum zai zo ya dungura maka dukiya mai yawa sai ka ji mutum ya ce inda jiye ne ka zo mun da ita da na karba yau ba na bukata ni ma mawadaci ne a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa mutum zai dauko dinari 100 ya mika ma mutum ya ce masa ba na bukata wanda duk dinari 20 in ka dauke shi misali kimar shi a yau wajen miliyan 1 da jika 300 to ka lissafa miliyan 1 da jika 300 akalla kudin ya kai kusan miliyan 7 zaka dauka ka ba mabukaci yace bana bukata ni ma mawadaci ne a yau to wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama dukiya zata farara zata yawaita a cikin jama'a har sai an kai didi da mutum da ba zai karbi dukiyar ba to shine maza Allah sai yake cewa Abu Huraira sai yake cewa in har kuna so ku gane haka cewa gaskiyar dawowar Annabi Isa yace ku karanta wa in min ahadil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari dan haka dalili na biyu daga cikin ayoyin alqur'ani wanda ke tabbatar da dawowar annabi isa shine fadar ubangiji ta'ala a cikin suratul zukhru wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim to dan haka zai dawo a ƙarshen duniya kuma a ranar juma'a zai sauko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tsakanin mala'iku guda biyu kuma zai sauko ne a nan cikin birnin Sham kan wata hasumiya idan ya sauko Annabi Isa alaihi salam zai yi famar wato haduwa da Dajjal zai shiga neman Dajjal a cikin doron ƙasa Annabi Isa domin ya gama da shi za Allah yace za su hade a wata kofa da ake kiranta Babulud tana nan cikin Sham a nan Suriya nan za su hade da Annabi Isa alaihi salam suna hadewa manzon Allah yace take yanke Dajjal zai narke tamkar yanda in an saka dalma a cikin wuta take narkewa sannan alama ta shida manzon Allah yace wa ya'juj wa ma'juj da ya'juj wa ma'juj wanda su ma wata fitina ce wanda take ta musamman wanda idan suka shigo cikin kasa yanzu a tsare suke wanda su ma suna daga cikin ƴaƴan Adam suna ƴaƴan Yafus ne daga cikin ƴaƴan Annabi Nuhu alaihi salam wanda manzon Allah ya ba da sifar su manzon Allah yace huskar su yanda ka san kaman garkuwa haka take an gane ko me zamu ce garkuwa kamar yanda ka san kwaikwai haka take ba huska bace haka wanda take da tsawo haka a ronce haka manzo Allah yace kuma suna da kankanan idan sannan gashin su yana da kaushi manzo Allah ya bada kamannin su sifofin su da bayan daya wanda manzo Allah ya bada cewa suna kama da wadanda ake kiran su mugul an gane ko atraku mugul ai akwai wadanda ake kiran su ayo mugul wanda akwai kasa ayo mugulia ake ce mata kuma to yanda ka san kamar sifofin su wannan haka suke haka wannan sifar su take kamar yanda akwai hadisai wadanda suke bai fa wadanda suke na ƙarya wadanda aka rawaito wadanda suke ba da sifofin su cewa wai ɗan gajejjiru ne wai mafi gajarta su shine wai ba ya wuce ba idan san mutum wai kuma suna da manyan kunnuwa ya shimfa da daya wai rufa da daya wannan duka ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suke musibabbu bala'i ne na musamman wanda zai shigo duniya wanda in ya shigo komai sai su lalata manzon Allah yace dukkan teku da ka sani ya sun shanye shi ruwan teku ya sun tsotse shi duk wata teku daga sun muce da teku gaba ɗaya sun tsotse ruwan sun yi gaba komai sun kashe kun kashe kowa sun lalata komai har ya kai suna harba kibiya suna cewa duk waɗanda suke cikin sama din sun isa su sauko a kara sun kare da wanda yake doron ƙasa a lokacin nan muminai waɗanda suka rage za su je su fake da Ka'aba suna kaskanta kai suna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa Allah ya yi musu wannan bala'i a lokacin nan manzo Allah ya ce Allah zai turo wata bala'i wata musiba wata tsutsa ce za ta ringa kama su a nan wajen wuyarsu gaba ɗayansu sai su yi mutuwa ɗaya idan suka mutu gaba ɗayansu kuma ɗoyi da wari na bungarsu ya cika doron ƙasa a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai aiko wasu tsuntsaye waɗannan tsuntsaye za su ɗauke gawar su tsince ta gaba ɗaya sai su kai ta iya inda Allah ya so kamar yadda wannan hadisi ne yana cikin sahihain wanda yake bayani game da wannan alama daga cikin alamomi na alkiyama wanda a yanzu suna nan a tsari a sakamakon wannan doguwar katanga da Zulkarnain ya yi kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd kamar yadda kuma can yake cewa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun lalle ana bada labarin cewa akwai wata doguwar katanga wadda take cikin cana da sauransu lalle duka kusan a abinda ake fada kusan yankin haka ne tunda su kansu sifar tasu tayi kusan kama da tasu amma ba yan cana bane su yanda kasan domin fuskar yan cana ba ran bace ba kaman faifai amma su yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada sifar su fuskar yanda kasan garkuwa haka take ga kankanan idanu shine suka yi tarayya da yan cana da kuma gashi wanda yake mai kaushi da abin da ya kamata haka sannan alama ta bakwai da ta takwas da ta tara shine manzon Allah yace wa salasatu kusufi wato da kisifewar kasa guda uku kenan kasa za ta kisife ta juye da wanda ke kanta za a yi girgizar kasa uku wadanda suke manya sai yace khasfun bil mashriq ke za a yi shi a gabacin duniya wa khasfun bil maghrib nabiyun manzon Allah yace za a yi shi a yammacin duniya na uku kuma sai yace wa khasfun bi jaziratil arab eh kuma za a yi shi a tsibirin larabawa wata babbar girgizar kasa ce wadda za a yi a ƙarshen duniya so guda uku sannan sai yace wa akhir zalika ƙarshen haka ma'ana alamomin alama ta goma manzon Allah yace narun takhruju min al yamani wato wata wuta ce ta musamman wadda za ta fito wato daga birnin Yaman a birnin Yaman a garin da ake kiran shi Adil daga tsakiyar garin manzon Allah yace wutar za ta fito sunan garin Adil har yau haka sunan garin yake daga cikin biranen Yaman daga nan wutar za ta fito manzon Allah yace ta durudun nasa ila mahshari za ta kore jama'a gaba ɗaya zuwa inda za a tara su matarar su ta alkiyama duk duniya ko ina da ka sani wutan nan sai ta zagaye jama'a manzon Allah yace tabitu ma'akum haitsu batu watakilu ma'akum haitsu qalu inda mutane suka gaji suka yada zango domin su yi bacci ranar su huta ita ma sai ta koma gefe ta kwanta in sun farka kuma ayi ta yi halo ta sa su gaba kuma inda suka yada zango domin ayi bacci na dare allo ita ma wutar sai ta kwanta ita ma sai ta koma gefe ta yi baccin tare da su allo idan an wayi gari kuma hallo ayi ta yi to wannan wuta ita ce karshen alamomin daga cikin alamomi goma na alkiyama wanda ita ce ake bada labarin cewa wai akwai gudun fanfalaki da za a yi a karshen duniya a alkiyama ta zo wai gudu ne wanda mutum zai ringa yi wai diddigen shi sai ya ringa tabokeya haka ake bada labari lalle wannan duka ƙari ne amma akwai gudun na musamman saboda wuta in ta sayo mutum gaba dole ne sai inda mai ya ƙari to haka za ta zagaye duniya gaba ɗaya kenan ta sayo jama'a gaba ɗaya sai ta tattaro su ta kowane bangare a inda za a tara su domin alkiyama wannan hadisi a takaice yana cikin sahihu muslim shine dai anan malam ya zano mana yace wa nu'minu bi ashratis sa'a yace muna imani game da alamomi na alkiyama min khurujid dajjal game da fitowar dajjal wa nuzuli isa ibn maryama alayhi salamu minas sama wato da saukowar annabi isa amincin Allah ya tabbata akan sa wato daga sama sai yace wa nu'minu bi tuluu shamsi min maghribiha malan yace muna imani game da hudowar rana daga mafadarta sai yace wa khurujid dabbatil ardi min mawdi'iha da fitowar wata dabba ta ƙasa daga gunta kenan wadda za ta ringa bambanta tsakanin muminai da kafirai wanda kowa sai ta masa alama kuma sai ta ma jama'a zance shine a takaice malam ya zo da waɗannan kaɗan daga cikin manyan alamomi na alkiyama don haka dai a takaice abinda muke so mu gane yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a sai mun tabbatar da gaskiyar alamomi na alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wala nusaddiqu kahinan wala arrafa wala man yad'i shay'an yukhalifu al-kitaba was-sunnata wa ijma' al-umma wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan wa adaba. Malam Allah yaji kansa yake cewa wala nusaddiqu kahinan wala arrafa, yace mu ahlus sunna wal jama'a a aqidar mu yace ba ma kasgata buka wala arrafan ko dalli ba, yace mu ba ma kasgata shi saboda tatattun makariyata ne. Sai yace wala man yadda ishay an yukhalifu alkitaba was sunnata wa ijma' al-umma, yace kuma ba ma kasgata duk wanda ke da awar wani abu wanda ya saba ma alqur'ani, ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya saba ma ijma'i na malaman al'umma, yace ba ma kasgata shi. Idan aka ce kahin, an ciro shi ne daga alkahana, ma'ana bokanci kenan, kasancewar shi bokanci wani al'amari ne wanda yake na maguzanci tun a jahiliya. Su bokaye suna da awar sanin gaibu, kuma shi boka yana da awar cewa akwai aljini tare da shi wanda yake ba shi labarin duk wasu al'amura da za su wakana. A karan kansa shi boka yana da awar cewa ya san gaibu, domin suna aiki da shaidanu, wanda kafin zawar musulunci duk wata kabila da ka sani tana da boka nata na musamman, tana da boka nata na musamman, wanda wannan ba sa zartar da wani abu sai abinda wannan boka ya ba su na umarni, shine za a je a tambaya me ya kamata a yi, wanda shi yana da awar ya san gaibu. To ƙaryar su da ta kare shine da musulunci ya zo duniya ya shimfiɗa tabarmarsa, don haka a wannan lokaci ne duka kasuwarsu ta dina ci, saboda ya bayyana cewa tatattun makaryata ne. To shine ake kira da kahin kenan boka, wanda yake da awar sanin gaibu kuma yana aiki da aljannu. Sannan shi kuma in aka ce arraf, wato shine dandiba, wanda zai bi wata hanya domin ya bada labari game da wani abu da ya wuce ko kuma abin da zai zo, ko kuma in dabba ta bace ko wani abu ya bace, idan aka je ya diba sai ya ce kaza ne, ko kuma ya buga ya ce abu kaza akwai alkhairi a cikin shi, ko ya ce babu alkhairi, ta koma wace hanya, shine ake kiran shi arraf. Kina in aka ce arraf, wato shine dan diba, wanda shi kuma nau'i ne kala-kala na diba. Akwai wanda zai zuba diyan wuri, akwai wanda zai yi zane a kan ƙasa, akwai wanda zai yi amfani da wasu alƙalin ma, ma'ana wasu itace wanda an yi rubutu a cikinsu, akwai wanda zai baka wani abu cewa ka riƙe, akwai wanda zai leƙa cikin madibi, akwai wanda zai sa a leƙa ruwa a cikin kwaf, wai za a yi magana da aljani ya bada labarin cewa abin nan ya yi ko ba zai yi ba da sauransu. Gaba ɗayansu waɗannan su ne ake kiransu al'arrafu, ma'ana ƴan diba kenan. Da wanda zai wani lissafin sa game da taurari, ya haɗa sunan mutum da wani menene da wani kwanukan shekara da sauransu, ya bada wasu labari na cewa abin nan akwai alkhairi ko babu alkhairi, ko ya yi ko ba zai yi ba, gaba ɗaya wannan su ne ake kiransu arrafun ƴan diba. Tarayyarsu da boka shine wajen da awar sanin gaibu, an gane ko? Don haka suka zamanto ɗaya kenan tare da boka, domin kowanne daga cikinsu yana da awar ba da labari game da al'amari na gaibu, tare da cewa shi sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, da faɗarsa walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. haka can fadarsa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'atsun haka can wama kana Allah liyudli'akum al-ghaib haka kuma ya fada a cikin suratul jin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul to dan haka al'amari na ghaibu wannan yake banta da ubangiji subhanahu wa ta'ala a karin magana ma a Hausa ai fada ake cewa ake sanin gaibu sai Allah to amma wai mai cewa sanin gaibu sai Allah kuma shine zai je wajen dan diba ya bashi labari kuma ya tabbata shi saboda jahiltar inda aka sa gaba game da al'amarin addini don haka dukkan diba da dukkan nau'ikan ta gaba ɗayan ta haramu an gane ko ta koma yaya ne saboda kasancewar abu ne wanda an nau'in tashi nau'i ne amma sai gashi yau an wayi gari wasu wai masu da'awar cewa malamai ne su suke halatta wannan kamar yadda shekaru da suka wuce wani malami a cikin gidan radio yana bayani sai ya ringa cewa wai akwai wani annabi wanda ya kasance yana zane akan ƙasa kamar yadda manzon Allah ya faɗa duk wanda zanen shi ya dace da nashi shine to wancan annabi ne wanda yake na daba kuma annabawan Allah wato suna tare da wata kula ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma annabawan Allah duk abinda ka san suna aikata wato da wahayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to kai da ka zana ta ina ka san da cewa zanen naka ya dace da na wancan annabi kuma labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake badawa a ƙarƙashin labarin babu umarni da hannu babu cewa ku yi ko kuma ku bari balma sai ga hadisai waɗanda suka zo waɗanda suke hani game da haka kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa duk wanda ya rai cewa na bada labari game da abin da zai zo nan gaba tace to tabbas ya yanki ƙarya mai girma ya jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Ubangiji ta'ala ya faɗa kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'atsun ce da su duk wanda ke cikin saman bakwai na halittu da wanda ke cikin ƙasan bakwai ba wanda ya san gaibu in banda Allah wanda ka koma nan cikin waƙe-waƙen mawaƙa ma na jahiliya suna nuna cewa sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani a cikin mu'allaqarsa yake cewa wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi gadin ali yace wa a'lamu ma fil yawmi yace abinda ake a yau a gabana yace wannan na sane shi wal amsi qablahu da abinda aka yi a jiya a gabana wannan shi ma na san da shi yace walakinnani an ilmi ma fi gadin ali sanadi ni makahu ne game da sanin abin da zai zo nan gaba haka Amr ibn Kulsum a cikin mu'allaqarsa yana cewa wa inna gadan wa innal yawma rahan wa ba'da gadin bima la ta'lamina wa inna gadan wa innal yawma rahan wa ba'da gadin bima la ta'lamina dan haka sanin abin da zai zo nan gaba daidai da second daya abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta da mala'ikun Allah da annabawa da manzanni ba sa tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala game da sanin gaibu kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa ce da su qul la aqulu lakum inni khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al'ama wal basir afala tatafakkaru kuma haka can ya faɗa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaqtartu min al-khairi wama massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ta hanya daya wato annabawan Allah suke sanin gaibu shine ta hanyar wahayi sanin gaibu ta hanya daya yake kasancewa ta hanyar wahayi annabin Allah ya bada labarin cewa nan gaba abu kaza zai wakala ko kuma a lokaci kaza da ya wuce abu kaza ya wakana wannan sai ta hanyar wahayi don haka shine malamin yace wala nusaddiqu kahinan yace mu ba ma gaskata boka wala arrafan yace ko dan diba yace ba ma gaskata su gaba ɗayan su tatattun makaryata ne sai yace wala man yadda ishe'an ko wanda ke da'awar wani abu yukhalifu alkitaba was-sunnata wa ijma' al-umma abin da ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma ijma'i na malaman al'umma yace ba ma gaskata shi duk abinda aka faɗa in dai ya saba ma alqur'ani da sunna ko ma wa ya faɗa to karka gaskata wannan magana don haka akwai hadisai da dama waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke nuna sakamakon duk wanda ya je wajen dan diba ko ya je wajen boka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim da musnad na al-imam ahmad daga wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fada man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 layla duk wanda yaje wajen dan diba ya masa tambaya dangane da wani abu yace a dan diba mu manzo Allah yace lam tuqbal lahu salatu 40 layla sallah ta kwana 40 ba a amsa a sababin kawai tambayar shi wa cewa a diba mu sallah ta kwana 40 ba a amsa to ba sallah ta kwana 40 sallah a ce ta lokaci guda ma a ce ubangiji subhanahu wataala bai karba ba game da bawansa ai ba karamar musiba bace balantana sallah ta kwana 40 wannan kenan a matsayin bai gaskata shi ba in ya in ko ya gaskata shi yace ai abin da ya faɗa muku haka ne dama ai an diba mun an ce abu kaza kaza ne to wannan kuma kwata kwata ya kafirce mu alqur'ani kamar yanda hadisi na cikin musnad na al-imam ahmad riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ata arrafan aw kahina fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace duk wanda yaje ma dan diba ko yaje ma boka ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa manzon Allah yace tabbas ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zaran mutun ya gaskata boka ko dan diba to ya kafirce ma alqur'ani wanda ya kafirce ma alqur'ani kwata kwata ya kafirta wali yazibillahi dan haka irin waɗannan haramun ne gaskata su kuma malamai sun yi ijma'in cewa cin kudin su kuma haramu domin ya ce samanul kalbi khabisun wa maharul bagiyi khabisun sai ya ce wa hulwanul kahin khabisun manzo Allah ya ce kudin kare cin kudin kare manzo Allah ya ce khabisun haramun abin da yake nini da khabisun haramun sai ya ce wa maharul bagiyi sadakin karuwa manzo Allah ya ce khabisun ma'ana kudin da ake bata domin ayi shashanci da ita manzo Allah ya ce shi ma haramun sannan sai ya ce wa hulwanul kahin dan abin da ake ba boka dan diba manzo Allah ya ce shi ma haramu dan haka kasancewar lalle sukan diba wani lokaci kuma ayi dace cewa abin da suka faɗa ya kasance wannan tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari da aka masa tambaya kamar yanda hadisi yake cikin sahihai riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wasu mutane sun zo sun ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya anil kuhan wato dangane da wato lamarin boka yi sune yan diba fa qala sai manzo Allah yace laysu bi shay yace ai ba wata tsiya bane boka yi ba kowa bane ba manzo Allah yace ba wata tsiya bace ba abin da suka sani fa qalu ya rasulullah wadannan mutane sai suka ce ya manzon Allah innahum yuhaddithuna ahyanan bi shay'in fayakunu haqqan bokaye wani lokaci sukan bada labari ma'ana ɗan diba wani lokaci sukan bada labari game da wani abu kuma abin sai ya zama gaskiya manzon Allah sai yace tilkal kalimatu min al-haqqi yaqbaquha al-jinniyu fayuqriquha fi udhni walihi fayakhliduna ma'aha aktsara min mi'ati kizba. Manzo Allah yace wannan gaskiya da kuke ji ma'ana in bokaye sun indi ba sun yi magana ta dace wani lokaci. Manzo Allah yace tana daga cikin kalimar da aljani yakan warto daga cikin maganganu na mala'iku. Idan yazo sai ya ringa maimaita ta a cikin kunnan masoyin shi shine boka. Domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a lokacin da yake ma sahabbansa tambaya dangane da mashi wanda yake wucewa, wanda cikin dare zaka ga wani mashi wata wuta ta gitta, manzo Allah ya ce me kuke faɗa in kun ga irin haka? Suka ce in mun ga irin haka mu abinda muke faɗa cewa wani mai daraja ya mutu ya bar duniya ko kuma an haifi wani mai daraja. Manzo Allah sai ya ce a yace wannan mashi da kuke gani yace shaydanu ne, junan su sukan hau juna aljannu sai sun kai zuwa sama ta farko. Idan Allah ya yi wahayi ga mala'iku, idan ya yi wahayi ga mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu zai fada ma mala'ikun da suke sama ta bakwai ma za qala rabbukum, su waɗanda suke mala'ikun sama ta shida su tambayi mala'ikun sama ta bakwai me ubangijinku ya faɗa, su ba su labari. ‘Yan sama ta biyar su tambayi mala’ikun sama ta shida, ‘yan sama ta hudu su tambayi mala’ikun sama ta biyar, ‘yan sama ta uku su tambayi ta hudu har a zo samar duniya, mala’ikun da suke sama ta farko. To su aljannu idan suka hau junansu, wanda yake na can ƙololuwa idan ya sace faɗa daga cikin maganganun mala’iku sai ya gaggawa sai ya jefa ma na ƙasa da shi, shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi. To sai wani abu daga jikin tauraru yakan ciro yanda ka san bakin wuta. Duk mala duk aljanan da ya ji wannan magana wannan bakin wutar sai ya bi shi sai ya kone shi. Wanda aka yi dace daga cikinsu idan ya tsira da wannan maganar bakin wutar bai kone shi ba. To shi ne zai je wannan kalima sai ya jefa ta a kunnan boka. Ya yi ta maimaita masa, ya yi ta maimaita masa. Amma kafin ya faɗa masa wannan kalima ɗaya, manzo Allah ya ce sai ya gauraya ta da ƙarya sama da dare. Sai ya gauraya ƙarya sama da dare sannan ya faɗa masa. Manzo Allah ya ce don haka in ma kun ji bokaye sun yi magana ta dace, manzo Allah ya ce to wannan shi ne. Wannan gaskiyar, wannan kalima da suka juyo ita ce. Amma don maƙaryata ta tattun maƙaryata ne. To don haka bokanci haramun ne kuma kafirci. Kwata-kwata kafirci ne, saboda shi boka yana tare da aljani. Shi kuma aljani baya ba bawa haɗin kai sai ya gitta masa sharaɗi, sharaɗin da in ya aikata ya kafirta. Don haka za ka samu bokaye yanka suke ma aljani, suna musu dukkan wasu abubuwa, kuma ƙalla ka samu boka yana sallah da su abubuwan da ya kama da haka. In ma daga cikin musulmi ne ya rikide ya zama boka, wanda ake cewa malam boka, to galibi zaka ga aljani ya gitta masa wani sharaɗi, sharaɗin da ya kafirtar da shi ya fitar da shi daga cikin musulunci. To amma ya kai har a yau wai wata sallah, wata tsohuwar sallah da ake yi a ƙasar nan ta bokaye, da idona na ganta kwanan nan a kokonni ne an fito da su a wani gari da ake ce mishi ko masallata ko masallata. Sallar bokaye sun zo, kowanne sun zo sun zauna, kowa ana share ƙasa ana zane da sauransu. Kuma irin wannan bokanci, haraka wannan ta dabo ta sihiri, ai an taɓa yin wata kwamfala a Burkina wanda 'yan Niger wai suka ce suka ciwo kotun ba. Abin da kai ciwo waɗanda suka ciwo kotun har akwai wasu daga cikin jihar nan ta da magana aka ɗauke su aka tafi da su, suka nuna wani sihiri nasu. Abubuwa ne waɗanda suke na kafirci. To don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a haramun ne gaskata boka, domin gaskata boka kafirci ne, da ɗan liba dukka baya halatta a gaskata su duk abin da suka faɗa. Da wanda zai share ƙasa ya zana ya faɗa maka, da wanda zai watsa ɗiyan wuri, da wanda zai baka tauzika kama, da wanda zai leƙa madibi, da wanda dukkan su wannan, da wanda zai zo ya ce wai zai maka wata istihara cewa wai ka zo da safe wai ya baka labari tamkar a cikin dare an masa wahayi, shi ne wani bawan Allah yake faɗa mu wata 'yar uwar shi wai ta samu wata baiwa, sai a zo a gaya mata abu sai ta ce to da safe ku zo, wai cikin dare wai take ganin take arwallate wasu addu'o'in ta wai cikin dare kawai sai a gwada mata da safe ta zo ta babu labari. Shaytani ne yake wasa da ita. Istihara daya daya ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu. Shine neman zabi na Ubangiji subhanahu wata'ala akan wani al'amari da ka sa gaba wanda ka jahilci alkhairin shi game da sharri shi. Dan ba komai ba ake ma istihara. Abinda ake ma istihara sai abinda alkhairin sa bai fito hili ko sharrin shi. Misali wata kasuwanci wani wata kasuwa ce zaka fara. Ko wani aiki ne kake da bukata. Ko mata ce ka gani kake so zaka aura. Ko bulaguro ne zaka yi. Ka jahilci alkhairin wannan al'amari game da sharrin shi. To anan sai kai wannan raka'a bi kai wannan addu'a wanda ka mika ma Ubangiji subhanahu wata'ala wuka da nama cewa ya zaba maka abin da yake alkhairi. Ita kuma ba ta keɓanta ba sai da dare. A cikin yini da dare a kowane lokaci ka samu dama za ka yi wannan raka'a biyu ka yi wannan addu'a ba sai in za a kwanta ba. Domin kamar yadda wasu wai sun keɓance ta in za a yi wai sai da dare mutum in zai kwanta, kuma har ma wani tugi ake ma Ubangiji subhanahu wata'ala sai ka ji mutum ya ce wai in alkhairi ne in ga fari ko tsanwa in sharri ne in ga baki ko sha. To ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, kuma ba komai ba ake gani ba sai in za a kwanta ba ake wannan addu'a. Addu'a ce kawai zaka yi wanda ta kunshi ba Ubangiji subhanahu wata'ala, neman zabi na Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka wannan ita ce istihara wanda shari'a ta yarda da ita, amma duk wani abu da za a kiraye shi da sunan istihara ba istihara bace ba diba ne, diba ku haram. To duk wanda ya je wajen dan diba sallah ta kwana 40 ba a karba. In ko ya gaskata shi to ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine malam yace kenan wala musaddiqu kahin, yace ba ma gaskata buka sai yace wala arrafan ko dan diba wala man yadda ishe'an ko wanda ke da'awar wani abu yukhaliful kitaba was sunna, abin da ya saba ma alqur'ani da sunna wa ijma'al umma ko kuma wato ijma'i na malaman al'umma. Kamar yadda ƙarin bayani akan wannan gaba ta gaba insha Allah zai zo, waɗanda suke da'awar wani ilimi na baɗin ilimi ƙoyayye da wasu abubuwa da sukan zo da shi, to wannan gasgata su haramun ne, gasgata su kafirci ne. Dan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.